view oku gwajin bututun magana na zuwa Hausa ba da boba ce ba Hausa ba da boba ce ba Hausa 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 ba da boba ce ba Hausa Hausa Hausa
Abari dole in marja ba sansanar zazona ba da janja ba tilas ne zan tukana tunda na iya ta da mu suke kira na dole in rike Hausa tunda ba da boce ba Tausasar kalamai da hikima fa sai Hausa su suke da lukogi cike har da kakkausa ya fiya dabi'a ce wasu ko suna fansa ko cikin kalamansu ba za a samu shirme ba
Hausa ba da mu bace ba
ba da mu bace
Hausa ba
al'adu masu kyau wajen duba
ba da boba ce
kera kera kira sai bangaren arewa sake sake saka kullum ana yabawa sannan nan tufafi mu ne muke rinawa jiba da sarrafan kwatu ban biya da kode ba
Hausa ba da boba ce ba
Sunta a karkara da birni masu yin farauta suke tara sasauni dangantakar mu daidai ba mu saba ka'ida ba
ba da mu baje
rayuwa abin sha'awa mu fa mun kasance babu zangomar juna hankalin mu kwance tarbiyyar iyalai ko safi har maraice mun fahimci juna ba mu san kace na